Damfarar Romania ta da yawaitar kafuwar kamfanonin ejoji na daga cikin matsalolin da ke haifar da dambarwa a Nijar a kowace shekara idan lokacin tafiya kasar Saudiya ya zagayo. Dalili kenan gwamnatin kasar ta shirya wannan taro da ke hada jami'an gwamnati da na hukumar alhazai da shugabannin kamfanonin ejoji da wakilan kamfanonin jiragen sama don zakulo hanyoyin mafita. Kakakin kungiyar ejoji ta ANAP Alhaji Hassan Mani na cewa
idan suna so aikin haji a tsabtace shi a yi adalci, wanda ya samu hajjaci cikin wacin hali ya kamata ana dawowa a hukumta shi, wanda kuma kyauta ta mahajjata lalle Allah zai biyan shi, shi ma a bashi lambar yabo. To sai aka waye gari, mun kira ba aikata ba, matsalar ma rike da ku a ce mahajjaci sai ya taso da kilo 1000 dan ya zo nan wurin ya mai sannan a tare shi. Akwai cikin jahohi jewa inda jirage suna aika sabka su dauki mahajjata sai su.
Rashin mutunta jadawalin dakon alhazai kamar yadda aka tsara tun tashin farko wata matsala ce da ke rikita dukkan abubuwan da aka tsara na sha'anin haji daga wannan kasa. To amma wakilin kamfanin jiragen Max Air Bukari Sani Silli na alakanta faruwar abin da yanayin da ake ciki a Niger.
In ba jirgin Max Air ba, babu jirgin da yake tsaya awa 10 ko awa 24 yana jira alhazai duka duniya na taimaka na babban mahaukaci sai mu wa'anda za su zauwa su dauki jirgin nan waɗansu ta yi su ce ta wada abinda ya kamata jirgi ya zo ya tashi cikin awa guda mun taba kwana guda jirgi na aje fasanje ba su shirya ba su ka zo.
Sabon tsarin rajistar maniyata ta yanar gizo system gaho da hukumomin Saudiya suka shimfiɗa a baya-bayan nan wata matsala ce da ejoji ke cewa ta zo ta karu akan waɗanda suka dabaibaye lamura. Dalili kenan muka nemi jin martanin hukumar alhazai ta ƙasa wato koho. Alhaji kai gama Ibrahim shine shugaban wannan hukuma.
Duniya ya sake yanda ake haji yau da shekara 10 baya ba ka ake shi ba, ko sun so ayi yanda suke so ayi zama ya zama tumu muna bayar ga sauran kasashe. Na da abinda ake kota ne ake ba kowa da kowa. Gwamnatin Arabia Saudita ba mu kamar misali cikin 7,000 diba muke wani a bashi 50 wani a bashi 100 wani a bashi 50 a kusa da yana shiga ciki siyasa na shiga ciki. Amma yanzu inscription an line ne ta hanyar internet, lokacin kace inscription kin bani gani bani iya hana babu inda zai son rai zai shiga na wurin abinda ka samu shi zaka yi hanci. Amma abu guda kuma su kiyaye da shi, in kana so ka samu mutane a hanyar internet a hanyar online sai ka nemi kayan aiki wanda ya kamata ka yi amfani da su su taimaka maka ka samu mutane.
A jawabin bude taro, Prime Minister Umudu Muhammadu ya gargadi bangarori su mai da dukkan wasu bambance-bambance share daya dan ganin an bullo da shawarwarin da za su taimaka a kawo karshen irin matsalolin da ke jefa maniyatan Niger cikin halin tashin hankali a kowace shekara idan lokacin haji ya zagayo.
Sifuran nudafa etra infoire d'emploi pour défendre par tous les moyens des intérêts corporatistes ou professionnels. Il ne doit pas être un lieu de règlement de comptes.
A gobe talata 31 ga watan Janairu ne ake kammala wannan zama. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a Jamhuriyar Niger.